Andai fara muhawara ce cikin fara'a wace ta jirkice ta koma ta musayar kalamai kan batutuwan da aka tattauna a kai waɗanda suka hada da annobar COVID-19 wace ta halaka mutum miliyan 1 a duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum sama da 200,000 a Amurka. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden kenan anan yake cewa shugaban ba shi da tsari da kuma shimfiɗa kuɗi ba. A watan Fabrairu ya san irin illar da ke tattare da cutar. Sai dai shugaba Trump ya ce shi ko yake da tsari kan yaki da cutar. Ya ce muna da kayayyakin aiki kamar rigunan kariya zuwa takunkumin rufe baki da hanci. Mun kuma samar da na'urorin taimakawa numfashi. Na san da ku ne da ba za ku samar ba. Sannan makonni kaɗan suka rage mana mu samar da allurar rigakafin cutar. Biden ya kuma cicciki Trump kan yunkurin da yake na ruguza tsarin inshurar lafiyar nan mai rahusa da ake kira Obamacare, wacce ke ba kusan mutum miliyan 20 damar samun inshurar lafiya. Sai dai a cewa Trump tsarin ya saba wa doka, sannan ya takaita irin zaɓin da mutane ke da shi. Amma Biden ya ce masu kada ƙuri'a za su iya ci gaba da tsarin kiwon lafiyarsu a wani shiri da zai fitar, wanda zai faɗaɗa tsarin na Obamacare.
They do. They will under my proposal.
Zas iya suna kuma da shi karkashin tsari na inji Biden. Nan da nan sai muhawara ta kaure yayin da ƴan takarar biyu suka fara magana a lokacin guda.
Obamacare is no good. We made it better.
Tsarin kiwon lafiya na Obamacare ba shi da amfani. Mu ne muka inganta shi, inji Trump. Shugaban Amurka ya kuma zargi Biden da yunkurin samar da tsarin kiwon lafiya da za a rika amfani da kudaden gwamnati. Wani abin takaddama yayin muhawara shine zaɓin da shugaba Trump ya yi na maye gurbin margayya mai shari'a Justice Frederick Ginsburg mai ra'ayin sauyi a kotun kolin Amurka. Trump ya zaɓi mai shari'a wacce ke da ra'ayin mazan jiya Amy Coney Barrett, inda ya nemi a tabbatar mata da makamin yayin da an riga an fara zaɓe a wasu jihohi da dama. Amma shi Biden gani yake kamata ya bari duk wanda ya lashe zaɓen watan Nuwamba ya zaɓi wanda zai maye gurbin Ginsburg. Ya ce Amurkawa na da ikon su faɗi ra'ayinsu kan wanda ya kamata a zaɓa a kotun kolin. Sai dai a nashi ɓangaren Trump cewaye shi yake da hurumin ya faɗi wanda ya kamata a yi mai gurbin ba tare da yin wani la'akari da lokacin da ake ciki ba. Ya ce mu ne muka lashe zaɓe saboda haka muke da ikon mu zaɓe ta. Tim Mato, daraktan sadarwa ne a gangamin yaƙin neman zaɓen shugaba Trump a wannan zaɓe na 2020.
Ya ce
abinda masu kallo su gani a wannan muhawara shine shugaba Trump ya zama komanda a ɗaukacin muhawarar, kuma hakan ya fito da irin raunin da Joe yake da shi a mafi yawan lokacin da a kwashe ana muhawarar. Inda ya kwashe tsawon lokaci yana neman ɗauki daga mai jagorantar muhawarar. Sai dai wasu masu fashin baki sun soki yadda muhawarar ta gudana. Jeremy Mayer malami ne a Jami'ar George Mason ga kuma tsokacin da ya yi ta kafar Skype.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds.
Ya ce a lokuta da dama Biden zai yi magana ta dakika 10-30. Sai kuma ka ga shugaban yana ta katse shi. Saboda haka kusan babu ma'ana idan ka tambaye ni shin waye lashe muhawarar. Saboda shugaban Amurka ya yi tsayin daka ya tabbatar cewa ba a yi muhawarar ba. To a halin yanzu dai an kammala zagaye na farko kenan a muhawarar, amma kuma akwai wasu guda biyu da za a yi a watan Oktoba.